kai
karamar hukumar e
karamar hukumar e
mun samu babban ci
gaba ki rubun shirin zabu
karamar hukumar e
karamar hukumar e
mun samu babban ci gaba
ki rubun shirin zabu
gana mu yau shine gaba
kuke so al'umar e
karamar wa kuke so al'umar e karamar Datta ona rabo Rabiu Bashir Tiyaman ba za shi ba shi mu ba
Wa kuke so al'umar ikara Datta ona rabo Rabiu Bashir Tiyaman ba za shi ba shi mu ba Wa kuke so al'umar ikara Datta ona rabo Rabiu Bashir Tiyaman ba za shi ba shi mu ba
Tunda dai mulkin na Allah ne haka kuma ikon na Allah ne shi mu jero kai yola mu ne tunda dai mai share ku kan mu ne tunda tarabi dan bashir malami gwani na kai kwa zafin mu ne ya man ikar kai za mu bi Amin ta ba za ka cuce mun ba akka
wa kuke so al'umar ikara datta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
ga mai nagarta mai hali nagari mai abin abada a sa ayyabo hakuri alhaji aikin ka ne tallakawa muna da babban rabo Kamar samu dan kirki irin arziki da hannuwansa a buɗe kullun rabo da tarabi kun ga mai samman ne bare kyale a wanke mu ba ka
wa kuke so al'umar ikara
kai
dan ta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
sannan ka jagoran rabi bashir masanin siyasar tattalin arziki mai dukiya ya shiga zancin batu mai zuciya shine yake yin biki ai ba din ilimi akan jahili dan mu nagari ya fi dan ban saki kai bana masu zabe rabiwan rasi ba sabe da tawalawalar yan uwa yawa
wa kuke so al'umar ikara Datta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
kana ku bar bai san ku dan baki ne almajirin ku ba zai ki gaishe ku ba ni na ba albarin zama talibi ilimi da nauyi dan ba zan kai ku ba waka sana'ar wajaba ta ci ba dan ban daga don baya ku na gaba waka azanci babu kan jahili din mai musu ba za ni tanke shi ba
wa kuke so al'umar ikara dan ta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
shi man ji dade kun ga shi ne gari banda na saba gari yan siya Datta Rabi'u mai kishin mu ne dan bashir datti da mai gaskiya mu gange gashi mai hankali bai da tubararan salalar siya shi in ya ce zai yi kwarai zayayi ba a cika ba zai gudu ba
wa kuke so al'umar ikara Datta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
rabi bashir sannan ka dai jarumi baka da tsoro ko kadan na sani baka mugunta baka san masu yi gwarzan maza ga ka kuma dai masu sani ga adali ka wuce mu zai hakili kare duk cutar mu ga magani mai kyan hali da mu'amala dan bashir ciyaman zaɓin mu dan ci gaba
kai wa kuke so al'umar ikara Datta anna rabbul rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
kai karamar hukumar ikara mun samu babban ci gaba gana mu yau shine gaba domin ba zai cuce mu ba mata maza sun sallama manya da yara sun fada rabi bashir zabin ne kai cancan tuwa ta shigo da shi zai gyara tsarin ba wuya sai manya ba man jinjina dan kan hali aikin shi ne honorable muje kayo daban shi yara ina zai kai kaso rabi bashir gatan ne domin kuwa mai kishin ne kikar gaba daya da aka ce zo ka jara gamar mu ya shugaba
wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
ikara gida mazabar mace rabi bashir yana gaida ku kurman kogi mazabar mace kuma haka dai muna gaida ku jamfalan kuma muna gaida ku domin kuma mazabar mace ga autan mata na kan gaba domin ita ma mazabar mace dakta Rabi Faki ya gaida ku Faki kun ji gida mazabar mace falaga sakon ku na zo da shi domin kuma mazabar mace saulawa gaisuwar arziki domin kuma mazabar mace rumi sannan ku dai muna gaida ku dakta Rabi namu ya san da ku saya saya ba ma bar ku ba domin kuma mazabar mace kai muje ku yama muna gaida ku domin kuma mazabar mace dakta Rabi dan bashir namu ne ba daya ba na wasu mu ba
wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable Rabi bashir dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba wa kuke so al'ummar ikara wa kuke so al'ummar ikara wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable Rabi bashir wa kuke so al'ummar ikara dakta honorable Rabi bashir dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
dakta honorable Rabi bashir ciyaman ba za shi ba shi mu ba
dakta honorable Rabi bashir ciyaman